da 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 da. When you are lost of words,
basking his glory, and just tell him, la, da, da.